بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين غوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدة تليهو ايدة قوم الشابكوي وان دي دا اوكو غوات سبتمبر 1996 هدام بامان تابا ممفارة تتونا مسألو لي دنگاني دا الامرين ديشا في وانكان غاوا قوانكي غاوا مكتتونا تيوا اكوي ابو بوا دا اكيسو اكولا دا سوا جنيو وغاوا وانكا Nafarko ana son wanka din ya zama ayi wa mamaci shi so uku ko fiye da uku ma'ana mafi karancin wankan gawa lalle ya kasance uku sannan in an ga akwai bukata a ƙara sai a ƙara fiye da uku din idan ana da bukata a ƙara din sai a ƙara shi ya kai witri ko ya kai biyar ko ya kai bakwai ko makamantan haka sannan abu na uku ya zama daga cikin wannan wanka da za a yi a samu daya cikin wannan wanka a sa ainihin magariya ko kuma wani abu da zai tsaya matsayin magariya din kamar sabulu kamar kanwa ko omo ko makamantan haka haka al'amari na hudu ana so a wanka na karshe daga cikin wankan da za a yi wa mamaci a sanya ainihin turare a cikin wannan ruwa na karshe din abu na biyar kuma idan da kitso akan mamaci din ko mamaciya a tsefe wannan kitso abu na shida bayan an tsefe kuma a taje abu na bakwai a sanya ainihin wannan gashi na mace kashi uku idan aka kasafta shi kashi uku sai ainihin a kitse shi sai a tura shi bayanta abu na takwas shine ainihin a fara wa mamaci din wanka da wuraren alwalan shi da kuma barin jikin shi na dama abu na tara maza su wanke namiji mata su wanke mace sai dai wasu wurare da aka yi togaciya waɗanda zamu zo mu karanta abu na goma shine al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ashiran abu na goma an yughsala bi khirqatin aw nahawiha ayi wa shi mamaci din wanka da wani tsumma ko makamantan haka tahta satirin li jismihi karkashin wani abu wanda ya suturce jikin shi ma'ana a samu wata wani tsumma a sa a hannu ko wata safar hannu a sa a hannu bayan jikin mamacin yana rufe da wani yadi wanda yake mai laushi ya rufe jikin shi ba'da tajridihi min siyabihi kulliha bayan an cire tufafin mamaci din gaba daya in an yi mishi tsirara gaba daya za a bar shi da gwargwadon kamar kwarjalle a kwankwasan shi ko gajeren wando to sai kuma a samu wani ainihin yadi sai a lullube jikin shi haka wanda za a rinka zuba ruwa a sama din ana ainihin turzawa da wannan ainihin yadi din abin da yasa al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi haka sai ya ce فإنه كذلك العمل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها يتي سبو دحك أكي أعيكتي أزامن النبي صلى الله عليه وسلم كما يد حديث عائشة ألا يقار متر داينونا عائشة تتي لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ألوك تند من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول بايان الأمر عند سك فارو دبا كيت اسم فارو دهانك لنسى حبايا كوانتا سيسك داو سنا شاور رزاء ومن زن الله وانكا سأن نان أزواء مش جنائزة تو أوان نلوك تيد سك نفي مش وانكا تن سيسك شاور سك تتونا تكاننسو suka ce mun rantsi da Allah ba mu san yadda zamu yi da wannan gawa ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shin zamu cirewa manzon Allah tufafin shi ne baki daya kamar yadda muke cire tufafin mamatanmu ko kuwa zamu yi wa manzon Allah wanka ne alhali tufafin shi yana jikin shi falam makhtalafu a lokacin da suka yi sabani wannan yace a cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufafin shi gaba daya sa'annan ai mishi wankan haka wasu kuma suka ce a'a a bar manzon Allah da tufafin da ya rasu da shi a ainihin yi mishi wanka da waɗannan tufafi to da suka yi wannan sabani kuma Allah baya son sabani sabani bala'i ne ba rahama bane babu wani sabani da yake sabani mafi muni ma shine sabanin malamai shine abu mafi muni shi yasa wannan magana da ake cewa sabanin malamai rahama ne, a wannan sabanin malamai bala'i ne, haka abin yake. Amma sabanin malamai rahama ne, ba manzon Allah ya faɗi wannan ba. Ikhtilafu ashabi lakum rahama, ikhtilafu ummati lakum rahama, wannan hadisi gaba ɗaya ba shi da asali gaba ɗayan shi. To lokacin da suka yi sabani, alqallahu alaihimun nauma, sai Allah madaukakin sarki ya saka musu bacci baki ɗaya. A nan zan ƙara tambihi akan hadisin da aka ce wai annabi ya ce ashabi kan nujumi man iqtadaitum qad ihtadaitum, wai sahabbaina kamar taurari suke, wanda duk kuka yi koyi da shi to kun shiryu. Ba manzon Allah ya faɗi wannan ba, wannan ƙarya ce, tantagaryar ƙarya aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da a ce duk sahabin da aka kama aka bi shi kenan an shiryu, to da addinin musulunci da manzon Allah bai da amfani kenan. Saboda sahabbai suna da ainihin tabi'a irin ta mutane kowa da kowa, kuma su ba ma'asumai bane. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahul isma, shi yana da tsari, baya ainihin kaucewa, baya kuskuren fahimta a cikin abin da Allah ya aiko shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi duk abin da ya faɗa kai tsaye sai ya aiki. Amma sahabi za a samu wannan ya ce karatun sallah sai da basmala, wannan ya ce ba sai da basmala ba, wannan sahabi ya ce shafar mace na warware alwala, wannan ya ce shafar mace ba ta warware alwala, wannan sahabi ya ce sallah in ka sanya doguwar riga kai sallah kuma ya fi suturci al'auraka yayi, wani ya ce sai ka sa kwarjalle da mayafi ko sai ka sa riga da wando. Duk wannan sabani ne sahabbai suka yi. Wani sahabin ya ce sayar da giya ya halatta, wani ya ce sayar da giya bai halatta ba, wani ya ce in kana yin azumi ka ci abu mara nauyi kamar riɗi da makamantan haka azuminka bai karye ba, wani sahabin ya ce in kai haka azuminka ya karye. Duk waɗannan maganganun baki ɗayan aka ce sabanin sahabbai rahama ne ko sabanin malamai rahama ne, da wanne za ka ɗauka kai aiki? Don kowace tana karo da junanta. Saboda haka wannan hadisi hadisi ne na ƙarya, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi ba. Ai da a ce sahabbai sabanin su rahama ne, to gashi sun yi sabani anan da yake Allah bai son sabanin barkaji yadda aka kwaranyi. A lokacin da suka yi sabani, wannan ya ce a cire tufafin manzon Allah ai mai wanka, wannan ya ce a bar shi da tufafin shi. Alqallahu alaihimun nauma, sai Allah ya sako musu bacci. Hatta ma minhum rajulun illa wa zaqanuhu fi sadrihi, sai da ya zama babu mutum ɗaya cikinsu sai da ya kasance haɓashi tana ƙirjin shi ya yi layi yana bacci haka, kowa baki ɗayansu duk Allah ya fiso musu bacci. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti, sahabbai suna cikin wannan bacci sai suka ji wani yana magana da su daidai saitin tsakar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. La yadruna man huwa, ba su san kowa ne ba, sai dai suka ji ana magana da su. Yana ce da su an ghusilun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa alaihi siyabuhu, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka. Alhali manzon Allah yana saye da tufafin shi. Fa qamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ghasaluhu, suka miƙe nan da nan suka yi wa manzon Allah wanka, suka wanke shi. Wa alaihi qamisuhu, yana saye da tufafin shi. Yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis, suna zuba ainihin ruwan a saman tufafin. Wa yadlukunahu, suna ciccuɗa wannan tufafi na jikin manzon Allah. Bil qamisi, da wannan tufafi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Duna aidihim, suna sa hannunsu suna ciccuɗawa tufafin na tsakanin hannunsu da jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Al-jism at-tahir, jikin da yafi dukkan jikin da Allah ya taba halitta baki ɗaya daraja da falala da ɗaukaka da ƙanshi da albarka. Fa salawatullahi alaihi min nabiyyin. Wa kanat Aisha taqulu, Aisha ta kasance tana cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghas mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu. Aisha daga baya annabi ya rasu aka samu wasu sahabbai suka yi mishi wanka da su sayyidina Ali da makamantansu kamar yadda zamu zo miji, sai Aisha ta ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu, da a ce haka na san al'amarin zai faru to ba wanda zai wanke manzon Allah sai matan shi. Ma'ana Aisha ta ga wani abu ne wanda yake mai yiwuwa bata ji daɗi ba, sai ta ce to da haka ta san al'amari zai faru to da ba wanda zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka sai ainihin matayen shi. Mahalli shahid na Sheikh Nasir Din al-Albani kenan, da ya kawo cewa sai idan an ainihin wato a sanya wani tsumma a tsakanin hannun mai wanka da kuma jikin ainihin shi ma mace din, saboda wannan ainihin hadisi cewa gashi suna ciccudawa da hannayensu, jikin manzon Allah yana kasan tufafin, kuma ainihin da tufafin suke ciccudawa. To ashahid a ciki nan shine waɗannan sahabbai suka ce shin zamu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsirara mu cire shi, to in an cire tufafin to za a sanya wata khirqa, wani tsumma ko wata safar hannu kenan, ana wanke jikin haka ba tare da an taba jikin shi da fatar hannu din ba. In kuma an bar shi da wannan tufafi nashi, to za a rinka sa hannun kai tsaye ana goga tufafin, wanda tufafin shi kuma yana gogar jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To da wannan ne a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kafa hujja akan cewa mamaci din in an cire tufafin shi to shine abin da yake daidai, sai a bar shi da dan gyautu wanda zai suturci al'aurar shi, amma sai a sanya wata safar hannu ana ainihin gogar jikin shi da shi, ko kuma a kawo wani tufafi a lullube jikin nashi haka ana zuba ruwan ana ainihin diddirzawa da shi. Abin da yake maka nuni wato ashe kenan bai halatta ba shar'an ka sanya fatar hannun nan naka tana gogar jikin mamaci ka nemi shi wanka da shi haka, kamar yadda ake wa sauran mutane. To a wannan kalma da Aisha ta ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu, a daidai wannan wuri ma'anar wannan kalma kenan, Aisha ta ce da a ce na san haka al'amarin zai faru, to da ba wanda zamu bari wa manzon Allah wanka sai matan shi, ashe wannan ya nuna mace za ta iya wa mijinta wanka kenan ko, to haka aka san haka ma miji ma zai iya wa matar shi wanka in ta rasu. أخرجه أبو داود أبو داود يفتد وأن حديثي أتكين جزء نبيو شافي نستين وابن الجارود ابن الجارود في المنتقى أتكين لتافن شاء المنتقى ألمبا حديثي نتلي بيو دا همسن دا بقوي والحاكم دا الحاكم النيسى بوري أبو عبد الله أتكين مجلدين أكنا المستدرك شافي نهمسن دا ترزوا ستين داي داي وصححه على شرط مسلم الحاكم يتي وأن حديثي إنغنت أبي شرط مسلم والبيهقي هكا الإمام البيهقي ما يفتر دو أن حديثي أتكم مجلدين أكو شافي نتري أكو دا تمانين دا بقوي والطيالس دا أبو داود الطيالس أتكم لتاف إن شاء المسند ألمبا حديثي ندبو دا تلي بير دا تلاتين داي داي وأحمد دا الإمام أحمد أتكم مجلدين شدنا المسند شافي نتري بيو دا ستين دا بقوي بسند صحيح دا إسنادي إنغنت تدو أن معلمز كفتر دا وأن حديثي وروى ابن ماجه ابن ماجه ما يرويته a cikin mujalladi na farko shafi na 446 minhu ya ruwaito bangare daga wannan hadisi ba dukan shi ba, me ya ruwaito bangare, wannan bangare ya ruwaito shine Sheikhul Albani yace qaula Aisha fi akhirihi, magana da Aisha ta a ƙarshen wannan hadisi da tace law istaqbaltu ila akhiri law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu, to wannan iya kalmar ibnu maja ya ruwaito ta. ورواه ابن هبان في صحيحه هكا الامام ابن هبان ما يرويتوش اتكي لتافن شي الصحيح اتكي لنبا حديثي ندبو بيو دا تريده دا همسن دا شدا تارده چه واكاغا دا ابن اندا دا سنزوچيا اكي با وانن تخريدي دا با دا علمي اكي با دا سيكاو چه وا دا ابو داودا دا ابن الجارود دا حاكم دا بيهقي دا طيالسي دا احمد دا ابن ماجا دا ابن هبان ما سرويتو شي سيدي ابن هبان قال فزين شي تو اما دا يكي ابن وان دا اكي اكي علمي سيكي وانا حديثي وانا دا وانا دا وانا دا وانا سكرويتو شي دي سيدي قم تخريجن سيكاو ابن هبان سبو دا ابن هبان ينا قصا دا ابن ماجا وجن اينه انغنچن حديثي نافات منغاني. حادي عشر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي حادي عشر أبنغو مشاد إيد أكيسو وجن وانكم ممتي ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم أبن دا أكا فديتنا فقرة تهدو أتن دا أكا چي زا أسن يتلالي أوانكا نكالشي دا جتكي وانكم ممتي تو أما أكوي وان دا بيحالت أسن يامش تلالي وجن وانكا بإن يامتو وانيني شيني المحرم متومن دي يكي تكين أيك مكة sai Allah ya mishi rasuwa to in za a yi mai wankan gawa bai halatta a sanya turare ba, fa innahu la yajuzu tatyibuhu, malam Albani yace bai halatta a sanya mishi turare ba, li qawlihi fil hadith alladhi sabaqat al isharatu ilayhi qariban, saboda magana ainihin da tazo a cikin hadisin da aka yi nuni gare shi a can dazu a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuhannituhu da wannan mutun taguwar shi ta taka shi ya rasu za a yi mishi wanka za a yi mishi ainihin al'amuran janaiza sai annabi ya ce la tuhannituhu ka kusanya mai turare wa fi riwaya wala tutayyibuhu ka kusanya mishi turare fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za a tashe shi ranar alkiyama yana labbaik allahumma labbaik yana yin talbiya har zuwa ƙarshen ta to wannan ya nuna ashe duk inda alhaji yake hukuncin shi kenan ko yana da rai ko ya mutu bai halatta ainihin ya sanya turare ba to haka al'amarin yake wannan hadisi akhrajahu ash-shaykhani wa ghayruhuma kama taqaddama bukhari da muslim da wasu malamai suka ruwaito wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata a as-safhati ath-thaniya 'ashar ila ath-thalitha 'ashar cikin shafi na 12 zuwa na 13 a tsohon bugu kenan na wannan littafi ahkamul janaiz amma a wannan sabon bugu shafi na 22 zuwa 23 kenan to abna 11 kenan da ake son a kula da shi game da yi wa mamaci wanka shine me a kula kada a sanya wa wannan mamaci ainihin turare idan ya kasance yana a halin aikin haji thani ashar abna 12 ash-sheikh yace wa yustasna aidan mimma warada fi tasi'an az-zawjani dokan nan da aka fadi a ka'ida ta tattara ka'ida ta tara da aka ce din nan maza suke wanke namiji mata ke wanke mace to amma an yi togaciya tsakanin mace da miji ya halatta miji ya wanke matar shi in ta mutu ya halatta mace ta yi wa mijinta wanka in ya mutu shine yace fa innahu yajuzu likullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhar ya halatta ga kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ya wanke ɗayan iz domin kuwa la dalila yamna'u minhu babu wani dalili da zai hana mace ta yi wa mijinta wanka ko miji ya wa matar shi ainihin wanka wal aslu al jawaz tunda kuwa babu dalilin da ya hana to asali ya nuna ya halatta kenan wala siyama wa huwa muayyadun bi hadithaini kaga ash-shaykhul albani ko bayan ya kawo qa'ida al fiqhiyya al usuliyya cewa tunda babu dalilin da ya hana mata ta yi wa mijinta wanka ko miji ya wa matar shi wanka an ɗayan su ya rasu to ya nuna ya halatta sai ce to balle kuma ma muna da hadisai guda biyu da za su karfafa wannan fahimta ta mu al-awwal hadisi na farko an Aisha ta radiyallahu anha qalat Aisha ta ce law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ghayru nisa'ihi ta ce da a ce na san haka al'amari zai faru kamar yadda ya faru a baya to da ba mu bari wata mace ko wani ya wanke manzon Allah ba sai matan shi ma'ana in ba matan shi ba da ba za mu ba kowa ya wanke shi ba wannan yake nuna ashe Aisha ta fahimci cewa ya halatta mata ta yi wa mijinta wanka kenan ko qala al-Baihaqi wannan hadisi ai mun karanto shi a baya ko can an yi takhrijin shi al-Imam al-Baihaqi yace fatalahafat ala zalika kaga sai Aisha ta yi buri akan cewa ta so da a ce su su wanke matan shine talahaf sai ta yi buri akan haka wala yutalahafu illa ala ma yajuzu ba zai halatta ayi buri ba sai ga abin da yake ya halatta ko da bai halatta su wanke manzon Allah ba da ba za ta yi burin haka ba faradiyallahu ta'ala anki ya Aisha qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani Albani mai littafin ahkamul janaiz ba mai karatu ba sai nace wal jawazu huwa qaulul imam Ahmad kama warada kama rawahu Abu Dawud fi masailihi yace halaccin mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke mace ita ce fatawa da maganar da Imam Ahmad ya fada kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito a cikin masail din shi al-Imam Abu Dawud yana da masail haka mujallad guda ɗaya ne haka al-Maktabul Islami ta buga ta Dimashq tambayoyi ya zauna yi ne wa al-Imam Ahmad shi Abu Dawud Imam Ahmad yana fade shi kuma yana rubutawa to an tambaye Imam Ahmad ya halatta mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke matar shi Imam Ahmad ya ce ya halatta wannan ainihin ya zo a cikin masail na shi Abu Dawud ga Imam Ahmad a cikin shafi na 149 akhrajahu ibn majah to wancan hadisi na Aisha yanzu Albani zai takhrijin shi wancan da yace law kuntu istaqbaltu min amri tare da cewa ya kharraja shi a can amma sai yace da Ibn Majah ya fitar da shi warawahu Abu Dawud wa ghayruhu da wani malamin sun ruwaito wannan hadisi fi akhir hadisiha a ƙarshen hadisin ita Aisha din al-mutaqaddim wanda ya gabata qariban fi ghaslin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya gabata nan kusa wanda yake bayani akan yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka yadda aka wanke annabi to kagan kace al-mutaqaddim wanda ya gabata siga ta fa'ili kenan al-mutaqaddam wanda aka gabatar ma'ana an kai fataha akan dal din al-mutaqaddam ya zama maf'ul bihi an kai kasra a kasan dal din al-mutaqaddim ya zama fa'ili to hadisi na farko kenan wanda ke tabbatar da cewa za a iya barin mace ta wanke mijinta ko kuma ainihin akasin haka الثاني حديث نبي عنها أيضا قالت دقاء شاهر ويو آئشة تشي رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع من ذا الله يا داو سيشقو جدانا دقاء إناي داو يا داو دقوة جنائزة ود أكيت أبقيع أكجي أكبني أبقيع وأنا أجد صداعا نئنا فاما دشي وان كيسير أسي كينا يني من تشيو وأقول إنا كوكا إنا تشيو ورأساه wayyo kaina to balarabe shi ba wayyo zai ce ba zai ce wa ra'asa wa abta wa akha wayyo baba wayyo dan uwa wa umma wayyo baba haka to wa ra'asa sai tana cewa wayyo kaina tana ta kukan kanta fa qala sai manzo Allah yace bal ana wa ra'asa ni ne na kamata in ce wayyo kaina ma darraki me dame ki me cutar da ke law mitti qabli da a ce zaki mutu kafin ni fa ghasaltuki sai in wanke ki me cutar da ke manzo Allah ya miki wanka ba kin samu daraja ba to ashe ya halatta kenan miji yawa mata shi wanka kenan wanda ya nuna ya halatta mata ta yi miji wannan kuma ya halatta miji yawa mata wa kaffantuki na sanya miki likafani thumma sallaitu alayki sannan ne miki sallah wa dafantuki na rufe ki me zai cutar da ke kika samu wannan daraja to amma ba haka al'amarin zai kasance ba dan haka manzo Allah ya amfani da law ni ne zan riga ki mutuwa dan haka ba za ki samu wannan gatan ba sai ki hakuri mun gane wannan da kyau ko dama manzo Allah wata ran yazo yace wa sahabbai kuna tsammanin wai ku za ku riga na mutuwa manzo Allah yace ni ne farkon wanda zan fara mutuwa sannan ku biyo ni dai haka kuma al'amarin ya faru sallallahu alaihi wa sallama akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 shafi na 228 wa darumi da kuma darumi a cikin mujalladi na farko shafi na 37 zuwa shafi na 38 shi sunanud darimi wasu suna ce mishi al-musnad amma kuskure ne malaman hadisi ba su yadda a kira sunanud darimi da musnad ba saboda ba musnad din bane kuma shi mai littafin bai sa wa littafin shi musnad ba amma littafi ne wanda ya tattara hadisai yadda kaga tsarin hadisan sahihul bukhari haka yake shi a cikin mujalladi ɗaya yake juz'i biyu ko da yake yanzu darul fikr ta kasar beirut ta fasa shi biyu ana buga shi a cikin juz'i biyun shi haka mun fahimta ko to shi al imamu darimi malamin su bukhari ne amma shi bai kafa wa kanshi ka'ida akan cewa littafin shi ya tattara hadisai sahihai bane dan haka ko da kasancewa shi malamin su Bukhari za ga littafin shi yana kasa da almajiran su Bukhari ma to shine sai malamai suka zo suka yi sabani wai waɗannan littafai guda 6 wanne ne ya kamata a sa na 6 din bayan malamai sun hado akan cewa Bukhari dai shine na farko sa'annan sahihi Muslim sa'annan Abu Dauda to wajen Abu Dauda ma sai da malamai suka yi sabani wasu suka ce Abu Dauda ya kamata ya zama na uku wasu suka ce Nasa'i wasu suka ce Tirmidhi sai aka ce to sahihiyar magana ita ce Bukhari ne na farko Muslim na biyu Abu Dauda na uku sai Tirmidhi na hudu Nasa'i na biyar sai Ibn Majah shine na 6 to sai aka dawo aka sake sabani tsakanin wasu malaman dangane da Ibn Majah wasu suka ce Muwatta ta Imam Malik ita ta kamata ta zama ta 6 wasu suka ce Sunanud Darimi ya kamata ya zama na 6 amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa na 6 din shine Ibn Majah duk wannan an dubi ingancin ne shi yasa aka gabatar da wannan akan wannan wannan akan wannan to shi yasa an kazo takhriji kala kazo takhriji kace akhrajahu an-Nasa'i wa Abu Dauda wal Bukhari wa Ahmad sai malaman hadisi suce kai kuskure saboda ka hargitsa abun Bukhari zaka fara gabatarwa sa'annan Muslim sa'annan Abu Dauda sa'annan Tirmidhi sa'annan Nasa'i sai Ibn Majah to idan Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi sai ka gabatar da Imam Ahmad as-sama da shi ainihin Bukhari ba dan littafin shi yafi na Bukhari inganci ba sai dan shi malami ne ga al-Imam al-Bukhari to amma me yasa in haka ne kuma in Darumi ya fitar da hadisi ba za a gabatar da Darumi akan ainihin Bukhari ba sai dan ainihin wato sunan darimi din kima shi da darajar shi bata kai yadda yake ainihin ko da kasancewa darimi din malamin Bukhari bane amma kima shi bata kai a aza shi sama da Bukhari ba dan haka sai a aje shi kasa din to amma wannan darimi din ba shine darimi kuma malamin tauhidi wanda zaka ga yayi ar-raddu ala bishr al-muraisi da kuma ar-raddu ala al-jahmiya ba shi bane wannan darumin daban wannan kuma darumin daban wannan darumi din malamin hadisi yana sama da wancan darumi wanda yayi wadancan littafai guda biyu ar-raddu ala bishr al-muraisi bishr al-muraisi wani shedani ne la'anatullahi alaihi yazo ya kawo wa mutane bala'i a cikin addinin musulunci asalin shi ba maguje ne sai yazo ya musulunta to yazo ya dama a cikin maguzancin yayi zulfi yana da malanta yana da raunin malanta to shine ya shigo ya kawo mugayen aqidoji cikin musulunci shine ya sabbabar da wannan aqida cewa alqur'ani ba maganar Allah bane a lokacin nan gwamnati ta rike shi gadan-gadan aka rike shi ya zama duk abin da ya bada fatawa to da shi aka yi aiki idan har ka sake ka ce alqur'ani maganar Allah ne to bishir zai ce a yanka ka to shi ya kawo irin waɗannan aqidoji shi ya kawo wannan aqida ta cewa Allah ba a sama yake ba shi ya kawo waɗannan aqidoji cewa ba a yadda a ce Allah na da hannu Allah na da ido Allah na da kafa da makamantan waɗannan ainihin as-sifatul khabariyya ba to bishir shine ya sabbabar da wannan bala'i sa'annan kuma waɗannan batattu suka zo suka dosani wannan wuta ta wannan fitina jahmiya da makamantan su mun fahimci wannan ko to amma munasaba akan wannan magana saboda ana yin wannan karatu na ahkamul janaiz ana son a wayarwa da mutanen mu kai akan karatu akan hadisai akan littafai akan addinin musulunci akwai littafi wanda aljami al-islamiyya ta tabba'a shi sunan shi al-haida wannan littafi yana bayanin wata doguwar muqabala ce wadda ainihin ta faru tsakanin bishir da kuma ainihin abdul aziz al-kinnani wani malami mutumin kasar makka a takaice da wannan matsala aka ce ta faru shine Abdul Aziz wani babban malami ne na sunna a kasar Makka to sai ya taho kasar ainihin da Bishir yake nan cikin kasar Iraki yazo ya tsaya a masallaci suka shirya da shi da dan shi shi ya tsaya a kwana ta dama ta cikin masallaci dan ya tsaya a kwana ta hagu ta cikin masallaci ran Juma'a sai ya miƙe da shi da dan an idar da sallar Juma'a dama sun hada baki ne sai dan ya ce mishi ya Abdul Aziz ma za ta qulu fil Qur'an ya kai Abdul Aziz me zaka ce game da Qur'ani ahuwa kalamullahi am makhluq shin magana Allah ne ko ku halitta shi akai sai ya ce a alqur'ani ai ba magana wani bane ba halitta bane maganar Allah ce to da ya faɗi wannan kalmar nan take sai sojoji aka kama shi shikenan wannan jinin shi ya halatta dan a boye ma in ka faɗi kalmar aka ji labari za a kawo ka ayanka ka balle ka faɗi ga malamin gwamnati a zaune yana jan carbin shi ran Juma'a ga halifa to aka yi irin wannan abu shine sai aka ce to abinda za a yi a kama shi a kashe shi to kamar yadda aka ce sai Allah ya dauki soyayya ta wannan ainihin Abdul Aziz sai ya saka a cikin zuciyar khalifan sai khalifan ya ce kada a kashe shi mutumin da ya iya miƙewa a cikin jama'a ya keta wannan doka tamu to yana da dalili ne tunda a boye kana tsoron ka fada wani yazo gaban limamin gwamnati dan bid'a da tarbahashi doguwa ya fadi wannan kalmar to ya kamata a tsaya a bincike shi shine aka aje ranar muqabala aka aje zaure na 12 sai an ketsara zaure 11 za a kai zaure na 12 a can kaga ko kanka da kai baka saka gudo ba a kowane kofar zaure ga soja guda biyu idan sojojin nan ya in aka zo za a wuce da Abdul Aziz wannan soje ya bangade shi wai kai zaka yi muqabala da malamin mu ko kafin aje zaure na 12 duk zuciyar shi ta yi rauni saboda sun bubbuge mishi gwiwa to karshe shine aka zo aka zauna a shi Bishir bai yadda aka fa hujja da Alqur'ani ba sai dai aka kawo bai yadda da hadisi ba sai dai Qur'ani kawai to wannan ainihin shine sai suna zama sai ya dubi Bishir ai shi Bishir sai ya duba Abdul Aziz sai ya ce mummunan banza mummunan wofi wai kai ne zaka yi muqabala da ni shine sai ya ce to wannan kuma hujjatun alaika sai ya ce yana son zai wa khalifa tambaya khalifa ya ce kai tambayar ka ya ce
da a ce majini zai gina wata katanga sai katangan nan ta waskace ba ta canza ma ba, shin katangar za a soka, katangar za a zarga ko kuma majinin? Majinin yace to Allah ne ya gina ni da wannan munin, idan ka soke ni to ba ni kake soka ba, kana soka Allah ne. To wannan a takaice kenan, wannan ainihin littafi na haida din, to shine nake son ainihin zan yi magana akan shi, saboda wannan littafi Al-Jami'ah Al-Islamiyyah ta buga shi a duniyar musulunci, an yada shi a shekarun baya da suka wuce ana rarraba shi a wurin daura, to shine nake son zan ainihin yi magana a takaicen takaitawa dangane da wannan littafi insha Allah. Wannan littafi da ake nassaba shi zuwa ga muqabalar Abdul Aziz Al-Kinnani da shi da Bishr Al-Muraisi الإمام الحافظ الذهبي أتكل للتاف ميزان الاعتدال في نقد الرجال يتي وانا مقابلة باكيتين تقلياني بأيتما يتي أنصارتني كوي دون دي أكاري أبن ديك غسكيا يتي أما كثني دي ويا كيمي بن غسكيا باء إيا كاري غسكيا دا كاليا saboda haka ba daidai bane da aka kaga wannan littafi, yace to wannan littafi ainihin ƙarya ne aka kaga shi. Al-Haida sunan littafin haka, dan juz'i ne dan siriri. Mun fahimci wannan littafin bai inganta ba. Imam Az-Zahabi yakan yi irin waɗannan tambayi a cikin wannan littafi nashi Mizanul Itidal, kamar yadda ya tambayi akan wannan littafi da ake danganta ga Imam Ahmad bin Hanbali, cewa Imam Ahmad bin Hanbali ya tafi zai ainihin yi sallah, yayi sallah a wani masallaci sai ga daliman da mamu duk baki ɗaya suna zubar gada gaba ɗayan su, kowa yake aikin shi yadda yake so, amma kuma wai sallar jam'i, to wai shine sai al-Imam Ahmad ya rubuto musu littafi Kitabus Salati, ya rubuto musu ya bayani akan sallah da ka'idojinta da abubuwan da ke bata ta. Wannan littafi shi ma al-Imam Az-Zahabi yace wannan littafi an danganta shi ne ga al-Imam Ahmad, amma ba Imam Ahmad ne yayi shi ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To akwai littafai irin waɗannan waɗanda ainihin ake a danganta su zuwa ga wasu malamai, to shi yasa malaman hadisi su kadai ne za su iya tabbatar da wannan littafin nawaye, wannan littafin ba na wani bane an danganta gare shi ne, har dan fodiyo an yi mishi littafai irin wannan, sai munasaba ta kama wata ran duk zamu zo a zayyana sunayen su. Akwai littafai da yawa da ake yawo da su a zaurukan kasar nan na ƙarya ne, ba dan fodiyo yayin su ba, amma ana ya ko kwanan nan ba gashi dan shi a sun fito da guda ɗaya ba, sun ce dan fodiyo yayi ishara zuwa ga wani Ibrahim ko na zuwa, shine Ibrahim din su ko mai zagin sahabbai, sahabban da dan fodiyo ya kafa gwamnatin shi dan ya kare su. Allah ya shiryar da mu. To shine ainihin yace wadarumi da darumi a cikin juz'i na farko shafi na 37 zuwa 38, wa ibnu maja da ibnu maja, ibnu maja ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 347, wa abu ya'ala da kuma abu ya'ala fi musnadihi a cikin musnadin shi, musnadin abu ya'ala ana buga shi a cikin mujalladi 8, akwai kuma sabuwar taba'a tana fitowa a cikin mujalladi 10, lamba hadisi na 4579, wa ibn hisham fi sira da kuma ibn hisham ya ruwaito shi a cikin sira. Ita wannan sira wadda ta shahara a wurin mutane, wadda ake cewa sira ta ibn hisham, wani lokacin a ce sira ta ibn ishaq, yadda abin ya faru shine shi ibn ishaq babban malami ne wanda yake zamanin sa daya da al-Imam Malik, kuma shi ma mutumin Madina ne, to sai ya zama shi malamin gwamnati ne, to shine sai sarki yace mishi ya rubuta littafi na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya karantar da ƴaƴan shi, ma'ana malam ka rubuta littafi wanda zaka koya wa ƴaƴana ni sarki misali, to shine sai rubuta wannan littafi, sai Ibn Hisham sai ya ruwaiti wannan littafi daga gare shi, to sai ya zama littafin kuma an fi sanin shi da sunan ɗalibin fiye da sunan malamin. To amma wannan littafin akwai kisoshi da yawa waɗanda fa basu inganta ba, sai kai a hankali da su. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya yi littafi mai suna Sahihus Siratin Nabawiyya, ingantaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wata hayaniya da tarkace an kwashe an zubar tangaran abin da yake kyakkyawa aka ware, amma har yanzu ba a buga shi ba tukuna, yana nan in Allah ya so zai fito. To shine yace wa ibn Hisham, ibn Hisham ma ya fitar da wannan fisira a cikin sira a cikin mujalladi na 2 shafi na 367, mun ga 366, to sai Albani yace bulaq, to me yake nufi da bulaq? Ma'ana taba'a ta bulaq, kaza akwai wasu kalmomi waɗanda malamai suna amfani da su mun bakai karatu wurin malamai ba har abada ba ka gane su wai bugun sira din bugun da aka buga a garin Bulaq Bulaq din wani gari ne a cikin ƙasar Misra to gari ne wanda ya shahara da tabba a ainihin littattafai an fara madaba'a ta farko a wannan gari a 1798 yau kamar shekara 198 da suka wuce aka fara kafa madaba'a ta bugal tafai to shine Albani yace Bulaq bugun sira din wanda aka buga a garin Bulaq din wai bugun ma sai an gaya ma garin da aka buga mun fahimci wannan da kyau ko to dangane da garuruwa kuma akwai littafi wanda aka yi shi kuma wanda yake baki daya yana fassarar garuruwa ne bayanin garuruwa yake ka san malaman hadisi su babu abin da suka bari a ilimi sai da suka bayyana shi yasa malamin hadisi ba shi da bukata kwata kwata a wurin wani malami wanda ba malamin hadisi ba duk abin da yake bukata to akwai wani muhaddisi dan uwan shi yayi mishi mun fahimci wannan ko akwai littafi mai suna Mu'jamul Buldan an yi shi a cikin mujalladi biyar ne wanda Sheikh Yaqut Al-Hamawi rahimahullah yayi wannan littafi shi kuma littafin kawai garuruwa da ƙauyuka yake bayani yace Hayin Ojo da sunanta anguwar Sarkin Rafi amma yanzu sunanta Hayin Ojo Gongola da Taraba sunanta Gongola da amma yanzu an da ana ce mata Taraba daga Sokoto zuwa ƙauran Namoda mil kaza ne gari kaza akwai ƙauye kaza har akwai wata katuwar kuka da matafiya suke zama suna shan iska suna duk sai bayyana shi kuma aikin shi kenan malaman hadisi kenan mun fahimta amma ba cewa ne zaka samu Hayin Ojo a ciki ba ko Gongola a'a misali aka buga saboda ba buga ma daga rinko ba ka fahimta mun fahimta ko mu garuruwan mu ba ai karatun hadisi ba kwata kwata a waɗannan shekarun da ake can ana karatun hadisi mu garuruwan mu ana nan ana san fareran maguzanci a lokacin tantagariyar maguzanci lokacin ake a kasashen mu sai alhamdulillah rabbil alamin da Allah ya shiryar da mu yanzu muka zo abubuwan da waɗancan suka tattaro waɗannan dubunnan shekaru ƴaƴansu da jikokinsu suka adana gashi mu ma yanzu mun samu albarkacin abu alhamdulillahi rabbil alamin wadaraqutni da daraqutni a cikin ainihin shafi na 192 wal baihaqi da baihaqi al imamu daraqutni shi malamin baihaqi ne baihaqi shi kuma malamin a baihaqi shi kuma almajirin hakim ne mun gane wannan afwan الامام الدارقطني مالم حاكم ني حاكم كما مالم بيهقي ني دي سند كبود السنن الكبرى تبيهقي تجي ياتي حدثنا الحافظ ابو عبد الله تو ينا نفين اينهن الامام الحاكم يكي نفي سو ده داما باي فدين سنن سي يجي حدثنا الحافظ ابو عبد الله ببان محدثي بابان عبد الله يا بامو حديثي تو حاكم يكي نفي شي بيهقي كنان الماجرن حاكم ني شي كما حاكم الماجرن دارقطني ني mun fahimci wannan ko haka abin yake zurriyatan ba'daha min ba'din abai haki ya fitar da shi a cikin mujalladi na 3 shafi na 396 wa fihi indahum jami'an a cikin isnadin wannan hadisi gaba ɗayan waɗannan malamai a cikin isnadin akwai Muhammad ibn Ishaq akwai Muhammad dan Ishaq shi sahibus sira wal magazi kenan kuma mutun ne mudallis mudallis kuma in yayi an ana a cikin isnadi ba a karbe wa qada an ana hukuma yayi an anar a cikin dukkan waɗannan isnadai gaba daya yayi ainihin an ana din kuma mudallisi in yayi an ana ba a karban ainihin hadisin shi to me an ana din shine kace an mutumin da yake da sifa ta tadlisanci wanda an san shi da ha'inci mun sha bayani akan tadlisanci kawai wucewa za a yi an san shi da sifa ta ha'inci nau'i daga cikin nau'ukan to idan yazo yace an to ba a karban hadisin shi sai in yace haddathana ko akhbarana don waɗannan siyar na tahammul wal ada sigogin bada hadisi da karban shi din nan to kowace da ma'anarta akwai bambanci tsakanin haddathana da akhbarana da anba'ana musamman a wurin malamai waɗanda suka zo almutaakhirina to haka akwai bambanci gaba ɗaya tsakanin waɗannan da an to an ita ce siga ta ƙarshe wadda idan mudallisi ya kawo ta yazo yace an to ba a karbe saboda mai ta iya yiwa ba daga wurin wannan malamin ya karbo ba daga wurin wani ne ya karbo sannan wani din da aka boye shi kuma ya karbo daga wurin wannan malamin to amma wanda aka boye din mutum ne mai rauni sai yazo sai ya cire sunan shi shi wannan mudallis din sai ya ce an fulani sai jona da malamin shi ya cire sunan malamin shi wai saboda malamin shi na da rauni sai ya ce daga wani kuma daga shi din ne to sai a ce yayi halin nashi to anan Muhammad ibn Ishaq yayi wannan an ana din to shine sai Sheikhul Albani yace illa fi riwayati abi ya'la wa ibn hisham, sai dai fa a cikin riwayar abi ya'la da ibn hisham din, ita cikin sira din. Faqad sarraha bit tahdith, ya fito qarara yace haddathana, fa sabata al hadith, hadithin ya tabbata kenan, walhamdulillah, mun gode wa Allah. To yanzu jama'a, in ba a tattara littafai da yawa an yi karatu ba, za a iya gano wannan duk waɗannan takhrijat din da a cikin riwayar Ahmad da Darumi da Ibn Majah da ainihin Darqutni da Baihaqi, dukkan isnadan gaba daya akwai an ana Muhammad bin Ishaq. Sai a cikin Musnad na Abu Ya'la da kuma cikin ita kan tafsira din nan ne aka samu ya fito qarara yace haddathana, to sannan hadisin ya tabbata. Shi yasa dole sai ka sai littafai in kai karatu, in ba haka ba sai ka zama kana addini kamar fasto, littafin ka kwaya daya. Allah ya kiyaye. Ala anna al-Hafiz ibn Hajar qad dhakara fi at-talkhis, yace ko da yake al-Hafiz ibn Hajar ya fadi a cikin talkhisul habir. Talkhisul habir fi takhrij ahadith Rafi'i al-Kabir, al-Imam Rafi'i daya daga cikin manyan malamai ne na fiqhun Shafi'iyya. Dama a cikin Shafi'iyya an gaji an ce Sheikhani, to ana nufin Rafi'i da kuma al-Imam an-Nawawi. To Rafi'i yana da littafi na fiqhu amma ya kawo hadisai a ciki, sai Ibn Hajar sai yazo sai ya fita iya takhrijin waɗannan hadisai, sai aka buga wannan littafi a cikin mujalladi guda juz'i biyu, wani kuma ana fasa shi juz'i biyu din daban-daban. To shine wannan talkhisul habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir. To shine Sheikhul Albani yace ko da yake al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin littafin at-talkhis a cikin juz'i na biyu shafi na 107 أنه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي cewa an samu Salihu dan Kaisan yayi wa Muhammad ibn Ishaq mutaba'a, haka yazo a cikin ainihin isnadin Ahmad da Nasa'i, an samu wannan a cikin ainihin littafan su. To kaga koda waɗancan isnadan dukkan su sun zama da an'anar, tunda an samu mutaba'a daga Salihu dan Kaisan wa huwa siqatun sabtun, to shikenan hadisin ya tabbata kenan, ma'ana ko a wani hali dai hadisin ya inganta. Alhamdulillah rabbil alamin. Qultu ni ash-Shaykh al-Albani, sai nace wa huwa inda Ahmad, wannan hadisi yana nan al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 6 shafi na 144, lakin laysa fihi at-tasrihu bil ghasl, sai dai a cikin wannan hadisi babu inda aka nuna qarara cewa da annabi yace law mitti qabli fa ghassaltuki. To wanne ne sunanul sughra, wanne ne sunanul kubra? Al-Imam an-Nasa'i Allah ya ji kanshi ya rubuta ainihin littafi wanda mujalladi 10 ne wannan littafin, sai sanya mishi as-sunanul kubra, sai sarkin kasar sai ya kira shi yace duk abin da ke cikin nan gaba ɗaya sahihi ne, sai yace a'a, sai yace to ka ware min sahihai din. To shine sai ya ware wannan, shine yanzu ake bugawa wannan mujalladi 4. Mun fahimci wannan ko? Wannan mujalladi 4 din shine ake kira da as-sunanus sughra, shine yanzu a hannun jama'a as-sunanus sughra. Menene sunan shi? Ana ce mishi al-mujtana, ana kuma ce mishi al-mujtaba. Al-mujtana ma'ana kamar wanda aka ciro shi daga cikin babban. Janal fallahu al-qutna, manomi ya cire audiga, jana to al-mujtana wanda aka ciro daga babban. Al-mujtaba tatacce wanda aka tato daga babban. To duk ana gaya mai ɗayan wannan sunan, amma ya fi shahara da as-sunanu as-sughra. Mun fahimci wannan ko? Waye ya ruwaito wannan hadisi a wurin wannan littafi a wurin shi as-sunan as-sughra din? Shine babban almajirin shi Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ya yi karatun wannan ainihin hadisi wannan as-sunan as-sughra a ƙasar Misra a wurin al-Imam an-Nasa'i. Hijira annabi tana da shekara 302 daidai, yau shekara 1115 kenan da ya koyi karatun wannan littafi a wurin al-Imam an-Nasa'i a ƙasar Misra. To shine wannan riwaya ce take hannunmu. To amma me yiwa kana karatu cikin littafin littafan al-Imam az-Zahabi kamar Mizanul I'tidal fi naqdir rijal ko kuma Siyaru a'lamin nubala, sai kaga Zahabi ya ce asalin shi Ibn Sunni yayi karatun wannan sunanul kubra ne babbar a wurin Nasa'i, daga baya ya dawo ya tace ta da kanshi. To wannan magana kuskure ce Imam az-Zahabi ya afka akai. Sahihiyar magana Imam an-Nasa'i ne ya tace a bar shi da kanshi, kuma kaji tarihin tacewar sarkin garin su yayi mai tambaya, sannan ya zo sai ya dukufa yana karantar da ita karamar, ita babbar sai aka aje ta gefe guda. To kusan tun wancan lokaci ba a cika buga ta ba sai nadiran. to amma yanzu an samu wani babban malami Sheikh Abdul Samad Sharafuddin yayi ta hakikin wannan ainihin As-Sunan al-Kubra an tabba'ata tana yawo a cikin duniyar ilimi in kana da kaman naira 10,000 sai ka je ka siya mun fahimci wannan da kyau ko to ita ce ainihin As-Sunan al-Kubra din to shine shi Sheikh al-Albani yace a dangane da riwayar Ahmad dai babu karara inda aka yi maganar wanka din mun fahimci wannan ko yace amma a koma a duba cikin sunan Nasa'i yace don shi dai ya duba sunan Nasa'i din a sura amma bai gani ba yace me yiwa yana cikin al-kubra din to me yasa albani a lokacin bai yanke kafa'an cewa yana cikin al-kubra din ba saboda ba a buga ta ba mun fahimci wannan tare da cewa maktabatu zahiriya albani kusan cikin ta rayu to amma kwakulo inda wannan ainihin littafi yake da gano inda wannan hadisin yake sai ga zai mishi wuya tunda bai same shi cikin as-sughra din ba sai ya ce me yiwa yana cikin al-kubra din to yanzu kai tunda an buga maka Allah ya maka gata ya rufa maka asiri sai ka je ka sai da gonar gado tunda ba abin da kake da ita a ƙauyen ku ka zo ka sai littafi to me kake da ita ana karatu a bariki ka bar gona me za ka yi da ita sai ka je ka sai da ita ka zo ka sai as-sunan al-kubra thumma ra'aytuhu fi tuhfatil ashraf sai albani ya ce sai daga baya kuma na zo na ga wannan ainihin wato hadisi a cikin tuhfatul ashraf tuhfatul ashraf na taɓa muku bayani a kan shi kuma littafi ne kamar fihrasa ce ta littafan hadisai waɗannan guda shida Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah shi kuma wannan malami Al-Hafizul Muzzi sai ya zo sai ainihin ya fihrasa sai ce hadisi kaza sai dan kawo maka farkon shi kas sai ce yana cikin littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza to albani ya ce da ya duba tuhfatul ashraf wannan littafi mujalladi 17 ne mujalladi 17 ne a India aka fara buga shi amma daga baya yanzu ana buga shi a kasar ainihin wato Beirut Maktabul Islami wanne ne ba wanne ne ba karatun ne ko zallitafi ko rike sunan littafin duk wanda ka kasa sai ka ce yahudanci ne to shine yace sai ka duba ya ganshi a cikin tufatul ashraf mujalladi na 11 shafi na 482 yace ainihin a mu'azzuwan lil wafati min al-kubra yace sai ga al-imam al-muzzi ya danganta wannan hadisi zuwa ga ainihin kitabul wafati ma'ana babin rasuwa a cikin sunan al-kubra din kaga ashe kamar yadda albani yake tsammani babu shi a cikin as-sughra din qata'an to a cikin babban fa to ashe yana nan a ciki kenan mun gane wannan ko shi al-hafiz al-muzzi babban malamin hadisi ne malamin su ibnu kasir ne ya karantar da Ibn Kathir tafsiri ya karantar da shi hadisi kuma ya auren mishi da yashi to idan al'amari ya rike cewa Ibn Kathir a cikin takhrijin hadisi sai zo sai tambaye Al-Hafiz Al-Mizzi akwai wani ainihin asari da na taba gaya muku yana nan Ibn Kathir ya kawo shi ya ruwaito shi a cikin tafsirin shi na Ibn Kathir a juz'i na karshe wajen tafsirin Qul Uhiya Ilayya na taba gaya muku shi A'amash yace yana zaune sai ya ji ainihin wani aljani yana magana da shi ba ya gan shi bane sai ya ji yana magana da shi ma'ana sai ya ji ana magana da shi bai ga magana ba to waye kenan aljani yake magana to shine sai ya ce me kake so sai ya ce yunwa yake ji sai ya ce wannan abinci ku aljanu kuka fi so sai ya ce shinkafa wane mutum to aljanu ga abace ya shigo muku da yar kasar waje ko shine wani abinci kuka fi so to shinkafa shine sai na kawo tuwon shinkafa sai na aje sai na ga ana daukan lauma amma bani ganin wanda yake dauka amma sai dai in ga lauma ta janye haka to sai da naga ya gama cinyewa sai na ce shin kuma aljanu a cikin ku akwai kungiyoyi haka dinnan daban-daban sai wannan aljani ya ce kwarai da gaske sai ya ce wace kungiya ce mafi sharri cikin ku sai ya ce ar-rafida ar-rawafid ɗan shi'a su ne mafi sharri a cikin aljanu ma mu ma haka aljanu mu ma kun ji mafi sharri cikin mu sune ɗan shi'a kuma haka kuka faɗi wannan magana tana nan a cikin tafsirin Ibn Kathir a cikin juz'i na ƙarshe na Ibn Kathir in kana da mai mujalladi 7 ne kaje ka dauki mai mujalladi 7 tafsirin Qul Uhiya Ilayya in mai mujalladi 4 kake da shi kaje ka dauki mai mujalladi ƙarshe mujalladi na 4 din tafsirin Qul Uhiya Ilayya to ash-shahid da yasa na kawo wannan magana da Ibn Kathir ya gama kawo wannan asari sai ya ce kuma na tambayi malamin mu Al-Hafiz Al-Mizzi ya ce isnadin wannan asari sahihi ne har zuwa ga A'mash wanda ya ce wannan abu ya faru gare shi mun fahimci wannan ko to Al-Hafiz Al-Mizzi kenan malami kuma sirkin Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah salis ashar abu na 13 da ake son a kula da shi wajen yi wa mamaci wanka an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli wanda zai wama mace wanka ya zama yafi kowa sani da ilimi game da sunnah yanda ake wanka, yadda ake wanka a sunnah shi ake so, ba irin waɗannan ƴan tsofaffi ba waɗanda sai dai a roki Allah ya gafarta mana baki daya. Wata ko manzo Allah bata taba salati ba tunda uwarta ta haife ta. Waɗannan tsofaffi da kuke sa suna wanka, don haka ce yi wa Annabi salati sai ta ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, wai wanda ma tai karatu kenan. To dan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim har ka mutu kana irin wannan salatin fa baka taba wa Annabi salati ba, dan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba salatin Annabi bane. Dole sai kai wa manzon Allah salati cikakken salati sannan yake zama salati, amma kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim baka yi manzon Allah salati ba. Shi yasa wannan abu da kuke cewa salati 10 ga Annabi, salati 10 ga Annabi shine sai ka ji mutuna Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, saboda irin wannan salatin ne. To wai an samu malami ne ma kenan shine zai iya yin Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim so nawa, so 10, amma wani kadaji in ka same sai ka ji na salati 10 ga Annabi, salati 10 ga Annabi, salati 10 ga Annabi, sai kirga wai shine salati 10 ga Annabi din shi tunda yaji an ce salati 10 ga Annabi shine sai salati 10 ga Annabi, salati 10. To wannan kadaji kenan wannan, haka zaka ji wadannan abubuwan sai ga kamar wasa ne. Jahilcin da ake fama da shi a kasashen mu ya wuce wannan gurin, ya wuce wannan abin, Allah ya kiyaye. To irin wadannan tsofaffin ko dai ku dawo ku tadribin su su san sunnah wanka, ko kuma ku aje su ita ma in ta mutu a zo ai mata wanka din, amma bi halatta a rinka ba da su suna yi wa mamatan mu wanka ba, la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. A samu wanda ya san sunnah yadda ake wanka a sunnah shine abin da yake wajibi, musamman ma ko ballanta ne ma a ce wannan mutum ya zama daga cikin iyalin shi ne ko dangin shi, kaga abin yafi kusanci kenan, danta ne ko kaninka ko wani makamancin haka kuma ya san yadda ake abin a sunnance, to shikenan sai ainihin ya kasance a yayi, kaga asiri a rufe kenan. To wannan shine abin da ake gaya wa mutane. An zo za a karantar da ku littafin ahkamul janaiz wa bid'uha, kun tashi kun fice masallaci, mutanen wasu anguwannin daban sun zo duk sun cika masallacin duk ga sanan yanzu duk ɗan wata anguwan ne, hayin ojo, tudun wada, gyallesu da sauran anguwanni duk ga su suka cika masallaci. Amma ina ƴan mukiya da cikaji din suna diran ne, sai uwar mutun ta mutu sai zo ya ce mallam uwata ta mutu, uwarka ta mutu, wai kashe ta ba, Allah ya kashe ta ba, Allah ya kashe ta, Allah ya ce ga yadda za ka yi baka sani ba, dan haka ka je can ku karata. Abinda da yake wajibi akan mu in an kira musallar gawa za mu tau, amma ba lalle mai uwarka sallar gawa ba, tunda ya akai baka iya sallar wankan gawa, ba lalle mai uwarka wankan gawa ba, ba lalle mai wa ubanka ba, ba lalle mai sallar gawa ba, sai ka koyi waɗannan abubuwa. Inda kana ganin cewa girman kai ya hana ka je ka dauki littafi ka zauna, to ai yanzu gashi ana karanta a speaker kamar kale gefe guda mana kana saurari kana jin abubuwa, mun fahimci wannan ko? To saboda haka a samu wanda ya san sunna game da wanka, musamman kuma ya zama cikin dangin mamaci din, li'anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wa sallama kanu kama zakarna, yace domin waɗanda suka yi wa manzon Allah wanka sun kasance da irin siffofin nan da muka ambata. Siffa ta farko sun fi kowa masaniya game da yadda ake wanka, siffa ta biyu kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune ahlul baitihi. Wa qad qala ali radiyallahu anhu, saboda ali Allah ya kara mishi yarda yace a nan ne zan tsaya in jawo hankalin ƴan uwa ahlus sunna akan cewa dukkan sahabin da ka ambaci sunan shi a ka'ida wurin ahlus sunna sai ka ce radiyallahu anhu, ko Abu Bakar ko Aliyu ko waye sai ka ce radiyallahu anhu. Amma kuskure ne kuma jini shi an ci ne nuz'a ce shi'iyya ka ce Aliyu sai ka ce karramallahu wajhahu, baka san addinin musulunci bane, baka san aqidar kai ahlus sunna din bane. Ko da a wannan littafi ka gani kakkarudu ai kaga an rubuta Aliyu a ce karramallahu wajhahu, a shi ma mai littafin dan uwanka ne, la ya'rifu minas sunna illa smaha, mun fahimci wannan ko? Amma abin da yake sunna shine in an ce Aliyu a ce radiyallahu anhu, haka yake wurin malaman hadisi. Amma a ce Aliyu karramallahu wajhahu, wai me yasa ake cewa haka? Wai sai a ce ai Aliyu san da yake a cikin uwar shi in ta durƙusa za ta yi gunki sujuda sai ya mimmike a ciki, shi yasa ake cewa karramallahu wajhahu. A wannan hadisi, a wannan littafi da wannan isnadi, wai inganta shi aka samu wannan magana? A ina aka samu? Mune muku wannan tambaya har ran da Allah zai dauki ranmu fa, mun fahimci wannan da kyau? kuma wannan kissar da suke danganta ga Aliyu suna kokarin yayi na kasa ga Annabi da Aliyu kuma sun komar da na kasa din ga Annabi da ga Aliyu mun fahimci wannan don su ɗan Shi'a sun ce wanda ya cancanta ya zama khalifa shine wanda bai taba bautar gunki ba wanda dama bai taba yi ba balle ya zama tubabbe tare da cewa inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah da kanshi yana son masu tuba Allah na son tubabbu amma ɗan Shi'a ba su son wai wanda ya tuba daga bautar gunki ya zama khalifa kuma manzo Allah yana addu'a ya idar da alwala Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina haka ya inganta Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi mai kyau Allah ka sanya ni cikin masu tuba ka sanya ni cikin masu tsarki to sai suka ce bai dace a ce wa Aliyu wai ainihin wato ai bai dace a ce Abubakar shine khalifa ba dan ya taba bautar gunki ya tuba to anan Aliyu bai taba bautar gunki ba amma kuma uwar shi ta taba bautar gunki na kasar da ake tsoro ta faru ko bata faru ba indai in kai laifi ka tuba na kasa ne ta faru ko bata faru ba to saboda haka ku daina wa kanku ta naqubi wannan kissa bata inganta ba cewa Aliyu a ce karramallahu wajhahu wannan nuz'a ce shi'iyya ko Aliyu ka fada sai ka ce radiyallahu anhu dukkan sahabbai haka zaka ce duk wanda ka fadi sunan shi cikin malamai magabata sai ka ce rahimahullahu baka cewa radiyallahu anhu mun fahimci wannan sahabbai kadai ake cewa radiyallahu anhu duk wani malami na hadisi ko na fiqhu kuskure ne da muke bude baki ko suke bude baki suke cewa radiyallahu anhu mu kan in kuka ji mun yi haka subidda baka ne saboda wannan muguwar tarbiya da aka taso ciki ba ta ilimi ba amma abin a ilmance sahabi a ce radiyallahu anhu wanda ke kasa da sahabi tun daga tabi'i har duniya ta tashi in mutumin kirki ne sai a ce rahimahullah mun fahimci wannan da kyau ko wannan bayani ka je ka dauki littafin al-azkar na al-imam an-nawawi zaka same shi a ƙarshen babin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma ka dauki tafsirin Ibn Kathir a cikin mujalladi na 5 idan mai mujalladi 7 kake da shi wanda ke kawo tafsirin suratul ahzab ko mujalladi na 3 idan mai 4 kake da shi wanda a cikin tafsirin suratul ahzab inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi al-imam Ibn Kathir ya tattauna wannan mas'ala ana mun fahimci wannan da kyau ko to bari mu karasa hadisin yace dan saboda Aliyu Allah ya yarda da shi yace ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi wa manzon Allah na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faj'altu anzuru ma yakunu min almayyit sai na rinka dubawa ko zan ga wani abu wanda yake faru ga mamaci mamaci wani in ka zo mishi wanka sai kaga muni tare da shi kaga fuskar shi amurtake babu alamar walwala a fuskar ko da yake gashi ya mutu yace sai na rinka dubawa ko zan ga haka ga manzon Allah falam ara shay'an dama ba wai Aliyu yana tsammanin bane amma tabi'a ce sai yake dubawa yaya ai dama mun san manzon Allah ba za a samu haka ba yace sai ba a samu komai ba banga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsarki yana da kanshi ko yana da rai ko ya mutu sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito sahihin hadisi ana sai yace mukan gane manzon Allah ya bi wannan kwararo din ko kuma manzon Allah yanzu ya din faro wannan kwararo din sai mu ji wani kanshi yana tashi kawai a layi sallallahu alaihi wasallama akhrajahu ibn majah ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin juz'i na farko shafi na 447 wal hakim da al imam al hakim a cikin juz'i na farko a mujalladi na farko shafi na 362 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 388 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne kama qala al busiri kama yadda busiri ya fadi busiri ya yi littafi fi zawaid zawaid na ibnu majah sai mun zo darasi na gaba zan yi bayani akan zawaid na ibnu majah da kuma shi busiri din amma a takaice busiri ba busiri mai alburda ba shi ma dai wannan busiri ne sai mun zo mako in Allah ya so za a yi bayani a cikin zawaid sai sa qaf me yake nufi da wannan qaf shine waraka waraka mai lamba ta ainihin 92 a cikin kashi na farko na wannan takarda wa qala al hakim yace sai hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharadi na al-bukhari da muslim wa ta'aqqabahu adh-dhahabi biqawlihi to al-imam hakim ya inganta wannan hadisi kuma hadisin ingantacce ne amma sai zahabi ya ci gyaran shi ainihin hakim biqawlihi yace qultu ni zahabi sai nace fihin qita ai akwai inqita'i akwai datsewa akwai gibi a cikin isnadin wannan hadisi dan me al-Imam Hakim zai inganta shi gashi kuma sharadin hadisi ya zama sahihi sai ya zama babu inqita'i a ciki to abinda Zahabi ya fadi kenan qultu shi kuma Sheikh Al-Albani sai yace wa hadha mimma la wajha lahu wannan magana da shi al-Imam Zahabi ya fadi din nan ba ta da wani dalili dan me zai ce akwai inqita'i a cikin wannan hadisi fa innal haditha min riwayati Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Ali yace don wannan hadisi Ma'mar ya ruwaito shi daga Zuhri daga Sa'idu shi kuma daga Ali kuma wannan isnadi ne wanda yake ainihin muttasil mun fahimta sai mun zo mako na sama zamu cikakken bayanin wannan faqara insha Allah ta'ala mun fahimta a takaicen takaitawa dai wannan hadisi sahihi ne 100% babu iskali akan shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.